بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. يوزو دا ميكي مغانا سفياتي تا الحميس ashirin ga watan Rabi'in al-Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da 5 ga watan Oktoba miladiyya 2023. Za mu fara karatu a cikin littafin I'tiqadu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah wa jazahullahu khaira. Wato i'tiqad aqida ta al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, dai daga cikin a'imma na sunna da aka yi a karni na biyu a tarihi na musulunci. Sufyan al-Thawri babban malami ne, so wanda ya rasu 161 rahmatullahi alai, wanda yana daga cikin a'imma na hadisi. Wanda Sufyan al-Thawri na daga cikin rijalu al-jama'a, rijali na jama'a, duk wanda yake karatun kutubu sitta to zai ringa arangama da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah, wanda an haife shi shekara ta 97, ya rasu 161 rahimahullah. So wannan shine darasin mu na farko na daya a cikin jeringin darussa da zamu gabatar a cikin wannan littafi insha Allah, wanda zamu takaita darussan da ikon Allah. Abu Abdullah Sufyan al-Thawri an haife shi ne a Kufa. So duk da haihuwar shi da aka yi a Kufa, amma Allah ya kiyaye mashi aqida shi, ya zama bai fitinu ba da fitintunu na bid'o'i da sauransu. An haife shi ne a Kufa, ya nemi ilimi tun yana ƙarami. Mahaifinsa yana daga cikin malamai na ita Kufa ɗin, kamar da yake a cikin Tazkiratul Huffaz, hadiyi fice a cikin ilimin hadisi. Sufyan al-Thawri ma'rufi ne ga harka ta ilimin hadisi, babu laifi mu ɗan kawo maganganun malamai ɗaya biyu akan gogewa da ƙwarewa da yi a cikin wannan harka ta hadisi, domin da yawa daga cikin malamai sun siffanta shi da amirul mu'minina fil hadith, wato shi amir ne, jagora ne na mu'minai game da harka da ta shafi hadisi. Shi yasa Imamu Ahmad yake cewa Sufyanu ahfazu lil isnadi wa asma'ir rijal min shu'ba. Kaga Sufyan ya fi kiyayewa da hadda ta isnadi da sunayen mazaje akan shu'ba. Duk da misali shu'ba din shi ma Shu'batu bin al-Hajjaj, wanda aka haifa shi ta 82, ya rasu shi kuma 160 Abu Bistam. Shu'batu bin al-Hajjaj al-Ataki al-Azdi maulahu, wanda shi kuma an haife shi ne a Wasit, ya zauna a Basra tun yana ƙarami. So shi ma wani gogan malami ne, wanda Imam Shafi yake cewa laula Shu'batu lama urifa al-hadith bil iraq. To kun ga haka Yahya ibn Sa'id yake cewa kana Shu'batu a'lama an-nasi bil rijal. To amma yanzu ga Imam Ahmad yana siffanta shi da cewa kuma to yafi shi wannan, yafi shi Sufyan al-Thawri yana gaba da shi Shu'ba. So ya Shu'ba ya samu rihlat ne sosai, shi ma ya samu gogewa sosai. Sa Ibn Rajab ya cewa huwa awwalu man wassa'a al-kalama fi al-jarh wa at-ta'dil wa ittisal al-asalid wa inqita'iha, shine farkon wanda ya fara bude zance ya shimfida shi game da lamarin jarh wa at-ta'dil da kuma haduwar isnaduji da kuma suke yankakku da sauransu, daga cikin a'imma na shi wannan sha'ani. Kisal Hafiz al-Dhahabi yake cewa anna Shu'bata min al-a'immatin nuqqat alladhina takallamu fi kathirin min ar-ruwat, daga cikin nuqqad masu tantancewa da suka yi magana ga da yawa daga cikin mazaji ya ce wa kullu man tatabba'a kalamahu fil rijali to la shakku annahu kana shadidan fil jirhi a daga cikin wannan shine shuba to kana jin Imam Ahmad na cewa game da shi lamarin Sufyan al-Thawri ahfaz lil isnad wa asma'ir rijal min shuba haka yake cewa al-Thawri a'lamu bi hadith al-kufiyina wa mashayikhihim min al-amsh Thawri shine yafi sani game ga hadithin ɗan Kufa da malaman su akan ma Amsh shi yasa maganganun Sufyan al-Thawri ake sallama musu malamai suna sallamawa ga zantuka da suke na Sufyan al-Thawri ana cewa Shu'ba haddath an abi ishaq so ne yake cewa to ai inna sufyana khalafa kafihi to ai sufyan kuma ya saba maka game da wani yace da'uhu sufyan ahfaz minni kun ga shi uwa da kanshi maki wannan taslimi yake wannan sallama wannan game da madan juwaye sufyan kenan a gida na malaman hadisi daga cikin a'imma wanda suke no qaul a wannan fanni wanda suka yi fice suka yi hidima ga shi wannan fannin na hadisi kisa muka ce ma na daga cikin rijal na jama'a a daga cikin rijalul jama'a Imam Az-Zahabi a cikin Mizanul Ijtihad ya siffanta shi da al-hujjatu thabtul muttafaqu alayhi hujja ne wanda yake as-sabtu wanda aka da akan shi yace illa annahu kana yudallisu an-du'afa ina da tadlisi kamar da ga wannan a cikin littafin Ibnu Hajar na Dabaqatul Mudallisi walakin lahu naqdun wa zawqun amma tadlisin shi muhtamal ne kamar nan ka koma can Dabaqat zaka samu wannan da imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawa yace ka Thawri Imam Bukhari ke cewa ma aqalla tadlisahu so wannan dai a gurguje Sufyan al-Thawri daga cikin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da na musulunci yayi wannan kuma littafi ne da yake kunshe da bayani akan aqida aqida kuma ta magabata wanda ya kamata a ci mutun ya kudurci yayi aiki da ita bismillahir rahmanir rahim malin yace wala akhbarna muhammad ibn abdurrahman ibn al-abbas qala haddathana abu al-fadl shu'aib ibn muhammad ibn rajiyani qala حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من راى سنه 57 و 200 عند سوسه 173 هيفش 265 يجي سمعت شعيب بن حرب يقول شعيب بن حرب ابو صالح المدائني يروي 196 تو شيني وين يكي تشوا يقول يكي تشوا طالبن شي سفيان الثوري كينا yace qultu li abi abdullahi sufyan ibn sa'id al-thawri na ciwa abu abdullahi sufyan dan sa'id al-thawri hadithni bi hadithin min as-sunnah yanfa'ani allah bihi idha waqaftu bayna yaday allah ta'ala wa sa'alani an yace hadithni bi hadithin kalabarta mani kaban labari da wani zance min as-sunnah daga sunnah wanda wannan zancen yanfa'ani Allah bihi allazi amfanar da ni da shi idan waqaftu bayna yaday Allah ta'ala in tsaya gaban Allah ta'ala madaukaki wasalani an huwa tambaye ni game da wannan a sharhu usul i'tiqadi ahlus sunna wal jamaa na lalaka'i yanfa'ani Allah azza wa jalla bihi allazi amfanar da ni da shi idan waqaftu بين يدي الله تعالى تبارك وتعالى وسالني ان نتسى غبان الله يتمبيني game da wannan abin eh to sai anuskai faqala li sai yace mini min aina akhasta hadi min aina akhasta hadi ina ka samu wannan wannan bayani wannan aqida qultu sai in ci ya rab ya ubangiji haddathani bi hadha al hadithi wanda ya labarta min ya ban labarin wannan zanci shine Sufyan al-Thawri shine Sufyan al-Thawri wa akhastuhu anhu ni kuma na karba daga gare shi fa anjuwa ana sai ni in rabauta wa tu'khadhu anta sai a karba daga wajenka. Shine faqala li sai ya ce mani ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu hadha tawkidu, wannan ai karfafawa ce, wannan wani irin tawkidi ne, karfafa zanci, wa ayyu tawkid, wannan cikakken karfafawa haka, irin wannan lamari haka, a ayyu wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban mujahidun fi sabilillahi ayyu kami, kamar da Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakimi yake faɗa cikin mimiya, ayyu ayyun ayyu tazo a cikin mugunin labib na Ibn Hisham Al-Ansari, yana cewa anna min isti'malati ayyu, daga cikin isti'malat na ayyu in tazo mushaddada ayyu ba ai ba, an takuna dalatan ala ma'nal kamal, tana nuni, tana nuni akan cika, da haka fataqa sifatan lin nakira, ita zama sifa ce ga nakira, kamar a ce yanzu zaidun rajulun, ya ce ayyu rajulin, ai kamilun, ai kamilan ne cikakke ne fi sifatin rijal, ga sifofin da suke na maza, aka ce wa hadha tawkidun, ce wa ayyu tawkidin, sifatan nakira, ya ce uktub, ya ce to ka rubuta, بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن زنتان الله. القرآن كلام الله. القرآن كلام الله. القرآن زنتان الله غير مخلوق. القرآن بحر التابن. القرآن بحر التابن. ومنه بدأ. دق الله نية فارة. وإليه يعود. kuma ga Allah zai koma, wa man qala ghayru hadha, duk wanda ya faɗa abin da ba wannan ba, fa huwa kafir, wannan kafiri ne. Al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhluq, so an sha karanta wannan matsala, Qur'ani zancen Allah ne, ga ayat da yawa wanda a cikin i'tiqad na Abi Abdullah al-Bukhari zamu ji nusus, eh akwai nusus da zamu ambata a wajin idan mun zo zamu karanta shi. Al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhluq wa minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa man qala ghayru hadha fa huwa kafir, wanda ba wannan ya faɗa ba to kafiri ne. Wal imanu, sai kuma ga imani, qawlun wa amalun wa niyyatu, ita shi imani zance ne da kuma aiki ne, haka wa amal, amal ake kawowa lafazan amal, wa niyya da kuma niyya, sannan kuma imani yazidu wa yankus, yana da tsuwa yana raguwa, da me yake karuwa, yazidu bi ta'a, yana karuwa da da'a ga Allah, wa yankusu bil ma'siya, sannan yana raguwa da saba ma Allah, yana ajradduda ga murji'a da khawarij da mu'tazila, wala yajuzul qawlu, bai halasta kawai alƙawul illa bil amal, sai da aiki, ka ce kawai zancen ne a baki, amma aikin ka babu aikin, a haida kawai ai gashi ana fadi, ko kuma ai fadar mu ai shine kaza, to aikin naka yake, aikin naku yake, dan haka wala yajuzul qawlu illa bil amal, wala yajuzul qawlu wal amal, kai bai ma halasta ma zancen da aikin illa bin niyya, sai da faniyya, i'tiqad fi al-qalb wala yajuz al-qawl wal-amal, baya halasta al-qawl wal-amal wan niyya din ma, asama al-qawl bil lisan amal bil jawari, i'tiqad fi al-qalb illa bi muwafaqati sunnah, sai da dacewa da sunnah, ko illa bi muwafaqa shine dacewa da sunnah, to sai wannan ya dace da abinda Harb bin Isma'il al-Kirmani ya faɗa a cikin hakaito, in ka koma ga ijma'us salaf fil i'tiqad, da yake cewa al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun wa tamassukun bis sunnah, kaga imani qawlun wa amal wa niyya wa tamassukun bis sunnah, kamar yadda anan Sufyan al-Thawri yake faɗa cewar wal imanu qawlun wa amalun wa niyya yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, wala yajuzul qawlu illa bil amal wala yajuzul qawlu wal amalu illa bin niyya wala yajuzul qawlu wal amalu wan niyya illa bin muwafaqati sunnah al imanu qawlun wa amalun wa niyyatun wa tamassukun bis sunnah. Sannan yace wal imanu yazidu wa yanqus, yana daduwa ya kuma ragu, ya daddi da da'a ga Allah ya ragu da saba ma Allah. Yace a cikin ijma'us salaf wal istithna fil imani sunnatun madiya anil ulama. Dan haka man za'ama anna al imana qawlun bila amal, duk wanda zai ce yari ya ce war imani zanci ne kadai babu aiki, to wannan murji'i ne, wannan murji'i ne aifu, wato murji'atul fuqaha kenan. Kaman da yake cewa wala yajuzul qawlu illa bil amal, kuma wannan raddi ne gare su. Haka wa man za'ama anna al imana huwa al qawl, wannan kuma shari'a wai shi imani qawli ne, wal a'mal su kuma ayyuka shara'i shari'a ne, to shi wannan murji'i ne. Sai kuma yazidu wa yanqus, shi ma yace wa in za'ama anna al imana la yazidu wa la yanqus fa huwa murji, shi ma wanda yace cewa imani bai da duwa bai raguwa, shi ma wannan dai murji'i ne. To wanda kuma yazo yace imani yana karuwa amma kuma bai raguwa, to shi ma wannan ya tafi mazhabin murji'a. In yazo yi alƙawlu bi ziyaratil iman ma al jazmi bi adami nuqsani, ya tabbatar da karuwar imani da kuma rashin ragoshi. Ka daga cikin abin da ya shahara ga gassaniya. So wannan kenan, zamu ci burki a nan sai darasi na gaba insha Allah sai mu tashi. Qala shu'aibun lahu ya aba abdullah fama wa faqatu sunnah, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullah.